wannan taro shine karo na 56 da shugabannin ECOWAS za su yi domin tattauna hanyoyin daƙile tabarbarewar tsaro da ke addabar yankin a yanzu, kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayani.
Terrorism remains the major threat to the peace and progress of our region. Recurrent attacks by terrorist groups remind us of the urgency to build an enduring security partnership to confront and defeat the evil of cross-border terrorism.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ta'addanci shine kan gaba wajen yi wa yankin mu barazana wanda yake kawo rashin tsaro da zaman lafiyar al'umman wannan yanki. Saboda haka dole ne mu hada karfi da karfi domin shawo kansa, kuma babu abin da zai kawo ci gaba a wannan fannin sai hadin kai. A nasu jawabin, shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban kasar Niger Muhammadu Yusufu ya yadda da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin taron. Shi ma shugaban kungiyar hadin kan kasashen Afirka ta Yamma Jean-Claude Bro ya ba kasashen karfin gwiwa ne, inda ya bayani cewa duk da barazanar tsaro da yankin ke fama da shi, ana samun ci gaba a fannin tattalin arzikin yankin wanda ya kai kashi 3.3 a wannan shekara mai karewa, kuma kasashe 7 daga cikin kasashe 15 na yankin sun samu karin kashi 6 cikin 100 na tattalin arzikin su.
The regional economy is growing steadily, reaching 3.3% in 2019. 7 ECOWAS countries have consistently recorded growth rate above 6%.
Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Kabiru Adamu ya ce idan yankin na son ya samu ci gaba a yaƙi da ta'addanci, sai yankin ya yi hoɓɓasa wajen aiwatar da wani shawarwarin taro da suka yi a Wagadugu a ƙasar Burkina Faso.
Mu da muka kalli shawarwarin, sai muka ga a duniya da yanzu ba matakai wanda za a ɗauka wanda ya fi shawarwarin da suka gabatar. Kuma sun kalle shi a fuskoki da yawa, da ta karfin yakin soja su tsaro kenan, da kuma suka kalle shi ta zamantakewa na yau da gobe, tattalin arziki da walwala na jama'a. To abin da ya dan ba mu mamaki shine daga watan September zuwa watan December mun dauka a wannan taron za su yi nazarci irin ci gaba da suka samu a wurin kaddamar da shawarwarin da suka bayar ga lokacin. To sai muka dan yi mamaki mu ga in ba ambaton taron ba da chairman wato shugaban kasar Niger yayi, ba mu ga sun irin wannan nazartar ba. To muna fatan alherin cewa da suka kebe daga su sai su sun yi irin wannan, in har ba su yi ba to ina gani nan matsala take. Irin tarurrukin nan suna yi ne kusan za a ce na shan shayi, inda har za su iya zaunawa su dau lokaci su gabatar da irin wannan shawarwari. Kuma a takaice zan faɗi abubuwan da suka faɗi. Na farko akwai kare iyaka, haɗin kai da mu fara da haɗin kai tsakankanin su, wannan kusan sun jaddada shi, muhimmancin haɗin kai tsakankanin su, muhimmancin tattara bayanai da sarrafa bayanan tsakankanin su, abinda Turanci ake cewa intelligence sharing. Sannan muhimmancin haɗin kai tsakankanin su da sauran kungiyoyi na ƙasa da ƙasa, wanda Turanci ake cewa multilateralism, da kuma wato haɗin kai na tattalin arziki wato regional integration. Sai kuma da horo na rundunonin su na soja, hadda irin na haɗin kai din na tafkin Chadi da kuma na G5 Sahel wanda ke Mali. Kuma wa uba shine gwamnati adila wadda take tabbatar da cewa tana bukata na dan ƙasa ana biya. To in kika duba waɗannan shawari ne wanda da za su zauna su ayyana da su tabbatar da cewa sun bi wato kuma su suka ba makan shawarin nan. To na yi mamaki da har suka zo zama wata hudu bayan da suka yi irin wannan zaman ba su yi bibiya ba su ga wani irin cigaba aka samu bisa ga irin wannan shawarin.
Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban bankin cigabar Afirka Akin Wumi Adesina da wakilin shugaban majalisar ɗinkin duniya Muhammad Ibnu Chambers. Akwai shugabannin Niger, Togo, Burkina Faso, Guinea Conakry da ƙasar Gambia. Sauran ƙasashen sun aiko da wakilai ne. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.